أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 18 ga watan Jumadal Akhira hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 18 ga watan 1 shekara ta 2023 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan 12 kai nace 18 ko 12 ga watan daya shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka Mukhtasar Zadil Ma'ad na babban malami Sheikh Da'wa al-Islamiyya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na biyu a cikin wannan littafi bayan ainihin wato tarjuma da muka karanta ta waɗannan dukkan maluma guda biyu Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab da kuma babban malami Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansu da rahama qala al-mu'allif rahimahullah muqaddimatul mu'allif bismillahir rahmanir rahim wannan muqaddima ce ta shi ainihin babban malami Shamsuddin wato ابن القيم كي ابن القيم الجوزي رحمه الله يتي بسم الله الرحمن الرحيم تسونا الله من رحمة نجين كي الحمد لله رب العالمين دكا يبود قوديا دكراري دجنجنا سنتبتك الله وبنججن حالتو وأشهد أن لا إله إلا الله إنا من شيدا وباب أبن بوتا وبسة چنتا أسامك وأكسسي الله وحده شيك ليب لا شريك له بيد أبوك تاريا wa ashhadu ina mai shaidawa anna muhammadan lalle tabbas annabi muhammad abduhu wa rasuluhu bawan allah ne kuma manzon sa ne amma ba'du bayan haka fa inna allah subhanahu wa ta'ala kasani mai karatu hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala huwa almutafarrid bil khalq shine wanda ya kadaita da halitta wal ikhtiyar da kuma zabar abin da ya ga dama daga cikin halitta din kaman yanda ya kadaita da halitta haka kuma ya kadaita da zabar abin da ya ga dama daga cikin halittar tasa ba ka da ikon ka tambaye Allah me yasa ya zabi kaza bai zabi kaza ba kamar yanda ka sani baka tsoma baki ba babu sa hannunka a cikin halitta to babu sa hannunka ko sa bakinka a cikin abin da ya shafi zabi na Allah madaukakin sarki da haka Allah ta'ala shi ya kadaita da halitta kuma shi ya kadaita da zabar abin da yake so ya zaba a cikin halittar tasa qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ubangijinka yakhluqu ma yasha'u yana halittar abin da ya ga dama wa yakhtar kuma ya zaba abin da ya ga dama ma'ana wa yakhtaru ma yasha yana kuma zabar abin da ya ga dama ma kana lahumul khiyara ba su da zabi ma kana lahumul khiyara, su halittar ba su da zabi. Kamar yanda ba su bane suka ce ya halicce su, ya halicce su, to haka kuma ba su za su ce zabi kaza kaka zabi kaza ba. Allah madaukakin sarki shi yake halittar abin da ya ga dama, ya kuma zabe abin da ya ga dama. Ma kana lahumul khiyara, ba su da zabi. Subhanallah, sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala, Ubangiji ya daukaka amma yushrikuna, daga abin da suke yin shirka da shi. Suratul Qasas aya ta 68. Wal muradu bil ikhtiyar, to a cikin wannan ayar mun samu kalmar ikhtiyar, yahtaru al khiyara. To kalmar al ikhtiyar a larabci huwa lijtiba'u wal istifa'. Kalmar tana nufin alijtiba'u wal istifa', duk dai tana fassara maka ma'anar al-ikhtiyar, shine ainihin wato zabi. Da haka in ka so ka fadada kamus ɗinka na larabci, to al-ikhtiyar tana ɗaukar ma'anar al-istifa'u da kuma al-ijtiba'u, duk zabi kenan. Wa qawluhu, fadin sa ma kana lahumul khiyaratu, ba su da zabi. A ilaysa hadha al-ikhtiyaru ilayhim, wannan zabin ba a hannunsu yake ba. Fakama annahu al-mutafarridu bil khalqi, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya kadaita da halitta, fa huwa al-mutafarridu bil ikhtiyar, haka kuma shi ya kadaita da zabi. Shi yasa a cikin halittunsa, a bil adama ya zabi wasu akan wasu, a wurare ya zabi wasu akan wasu, a ibada ya zabi wata akan wata, dan haka shi yake da iko na halitta kuma shi yake da zabi. Fa innahu a'lamu bi mawaqi' ikhtiyari, domin Allah madaukakin sarki shi yafi sanin inda ya cancanta zabin sa ya fada. Duk inda yayi zabin, to nan yafi dacewa a zaba. Dan haka kai yanzu ba ka da masaniya game da abin da yasa zaka zabi kaza ka bar kaza. Shi Allah madaukakin sarki ilimin sa ya kewaye komai da ko ina. Dan haka yana sanada kaza shi ya kamata a zaba fiye da kaza, dan haka bai bar zabin zuwa gare ni ko gare ka ba. Shikenan sai ya bawa kansa halitta kuma ya bawa kansa zabi. Qala ta'ala, kama qala Allahu ta'ala, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Shi yasa ba za ka ce me yasa Allah ta'ala bai aiko wani a matsayin annabi ba, gashi yana da fasaha, yana da hazaka, me yasa ba aiko shi ba, aka aiko wani a matsayin annabi shi ba aiko shi ba. To sai Allah madaukakin sarki ke ce maka, Allahu, Allah a'lamu, shi yafi sanin, haythu yaj'alu risalata, ina zai ajiye manzancin sa. Na fata an gane. Suratul An'am aya ta 124. Wa kama qala ta'ala, kaman yanda Allah ta'ala ya ce, wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim. Allah ya ce, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Wa qalu, sun ce, laula nuzila hadha alqur'anu, me ya hana a saukar da wannan alqur'ani, ala rajulin azimin, ga wani babban mutum, min alqaryatayn, daga alqaryun nan guda biyu. Wa qalu, Allah ta'ala yake hakaito labarin su, sun ce, laula nuzila hadha alqur'an, me ya hana a saukar da wannan alqur'anin, aka zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, aka fifita shi da saukar masa da alqur'ani, sauran annabawa aka ba su sauran littafai, to alqur'anin da aka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam, wai me ya hana a zabi ga manyan mutanen a cikin garin Makka da kewai, ga manyan masu asali, ga manyan masu hikima, ga masu iyazanci da iya magana, me ya hana a saukar da alqur'anin nan ga wani babban mutum, min alqaryatayn, daga alqaryatu guda biyu. Allah ta'ala sai ya ce, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, yanzu su ne suke raba rahmar ubangijinka, su ne suke raba rahmar ubangijinka, nahanu qasamna bainahum ma'ishatahum. Allah ta'ala ya ce, ba su suke raba rahama ba, Allah ta'ala shi ke raba rahama ga bayinsa. Da haka su karan kansu nahnu mune inji Allah qasamna bainahum ma'ishatahum muka raba ainihin wato rayuwarsu fil hayati dunya a cikin gidan duniya muka karkasa rayuwarsu wani cikin abinda muka kasa muka bashi muka ce zama shi mai mulki wani ya zama mai karantarwa ne wani ya zama likita ne wani ya zama injiniya ne wani ya zama lawyer ne wanda ta zauna a gida ta zama mata aure wani ya zama kaza wani Allah ta'ala ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu ne muka raba musu rayuwarsu muka raba wa kowa duti fil hayati dunya a rayuwar duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat Allah ya ce muka ɗaukaka sashin su akan sashi a darajoji wani yafi wani daraja wani yafi wani martaba wani bai kai wani martaba ba wani bai kai wani girma ba Allah ya ce duk mu muka yi wannan raba ina fata an gane duk wannan ayoyin mallai yana mana shin wata shimfida yake so ya mana za ku gane irin karatu da kuma ilimin da Allah ta'ala ya bawa Ibnul Qayyim da haka wannan shimfida ce yake shimfidawa da ya gama shimfidar in ya jona karatun da zamu dora za ku gane lalle babba karamin malami bane da haka yana gaya maka cewa Allah madaukakin sarki shine ainihin wato yake da ahaliya da cancantar ya raba wa bayansa arzikin su gurgudan ainihin wato abinda ya so ya kaddara wa kowa suratul zukhruf aya ta 31 zuwa 32 fa ankara subhanahu alaihim takhayyurahum sai Allah madaukakin sarki yayi musu inkarin zabin su sai Allah ta'ala yayi inkarin zabin su alaihim akan su ba kai ne zaka zaba wa kanka ba bar Allah ya zaba maka kai karan kanka baka gama sanin kanka ba ballantana ka zaba wa kanka abinda zai zama maka maslaha Allah ta'ala ya san ka ciki da bai ya san abinda in ya zaba ma zai fi zama alkhairi a gare ka an fahimta ko shi yasa Allah ta'ala yayi inkarin zaba wa kawunan su mafita ko zaba wa kansu wani arziki na duniya wa akhbara anna zalika ila alladhi qasama bainahum ma'ishatahum sai Allah ya ba su labari cewa wannan zabin to yana hannun wanda ya raba musu rayuwarsu wanda ya raba musu rayuwar to kuma shi zabin yana hannunsa wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat sannan ya ɗaukaka darajojin wasu akan wasu dole ka yi haƙuri wani ya fi ka daraja dole wani ya haƙuri da kai ka fi shi daraja ba kai ka yi ba aikin Allah ne wanda ya ce bai yadda ba to ya yi wa Allah gyara ina fata an gane wa qawluhu da faɗinsa subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah da ɗaukaka da girma amma yushrikuna daga abinda suke yin shirka da shi suratul qasas aya ta 78 nazzaha nafsahu amma qatadahu shirkuhum min iktirahihim wa ikhtiyarihim ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkake kansa amma qatadahu shirkuhum game da abinda shirkarsu ta hukunta min iktirahihim na kirkirarsu wa ikhtiyarihim da zabunsu anan an kira su zaba wa kansu su kiyarda da zabin Allah wani nau'i ne na shirka kamar yanda kamar kana so ka nuna cewa kai ma zaka iya yin halitta kamar yanda Allah ya yi halitta shi yasa kake ganin zaka iya yin zabi kamar yanda Allah ya yi zabi idan kana ganin ba zaka iya halitta ba to ba zaka iya zabi ba mafhum ba zaka iya zabi ba to ubangiji ta'ala sai ya tsarkake kansa gabarin ainihin wato abinda suka shirka su ta hukunta min iktirahihim na ainihin wato kirkirar abinda suka kirkira wa kawunan su wa ikhtiyarihim da zabun su wa lam yakun shirkuhum mutadamminan li ithbati khaliqin siwa duk da cewa shirkar da suka yi shirka ce ta zabi amma shirkar da suka yi bata zamto mutadamminan tana kunshe da ithbati khaliqin wajen tabbatar da wani mai halitta siwahu ba Allah ba sun yadda Allah ne mai halitta to maimakon kuma su yadda shine mai zabin sai suka yi karambani suka yi zabin da haka shirkar da suka yi ta zabi ce ina fata an gane shi yasa sai malaike ta walam yakun shirkuhum shirkar da suka yi bata zamto mutadamminan li ithbati khaliqin siwahu suna kokarin tabbatar da wani mai halitta ba Allah ba irin ta suka yi ba hatta yunazziha nafsahu an har ballantana Ubangiji ya tsarkake kansa daga ita waccan babbar shirkar. A shirka ce ta al-ikhtiyar, mafhum? Shirka ce ta ikhtiyari, da shirka ce waccan. To kaga da Allah madaukaki yasa ce yace subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna. Kaga shirka ce wanda take bata kai waccan ba, shirka ce ta ikhtiyari, amma duk da haka Ubangiji ta'ala ya tsarkake kansa daga wannan shirkar da suka yi da shi ta ikhtiyari. Tunda ya ce ma kana lahumul khiyara, kenan idan suka ce suna da khiyara, to kaman sun yi wa Allah tarayya a ikhtiyari. Ina fata an gane. Wa kama annahu khalaqahum, kaman yanda yake cewa wal ayatu madhkuratun ba'da qawli, wal ayatu madhkuratun ba'da qawli, ayat da aka ambata bayan fadin sa, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa an yakuna minal muflihin. Allah ta'ala yace bayan mutun yayi wancan laifi na ikhtiyari, duk da cewa ofishin Allah ne ya shiga, to sai daga baya kuma taba ya tuba daga wannan shiga hurumin da ba nasa ba, wa amana ya dawo ya jaddada imani, wa amila salihan yayi kyakkyawan aiki, fa'asa ana fata, an fahimta ko, an yakuna minal muflihin, ya zamto daga cikin masu rabauta. Wa kama annahu khalaqahum, kaman yanda Allah ta'ala ya halicce su, ikhtara minhum haula, ya zabu wasu daga cikin su, wa hadha al-ikhtiyaru, wannan zabin da Allah madaukakin sarki yayi, raji'un ila hikmatihi subhanahu, zabin yana komawa ne zuwa ga hikimar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilmihi da ilmin sa, mimman huwa ahlul lahu, ga wanda yake shine mafi cancanta lahu gare shi, la ilaktiyari haula'i waqti rahihim, a ba zabin wadancan da kuma kirkira su ba. Wa hadha al-ikhtiyaru al-aam min a'zami ayati rububiyyati, wannan gamamman zabi na Allah na daga cikin manya-manyan ayoyin ubangijin takar Allah, wa akbari shawahidi wa hadaniyati, daya ne daga cikin manya-manyan abubuwan da ido ke iya shaidawa na dayantakar Allah, wa sifati kamalihi da kuma sufofin cika irin na Allah, wa sidiki rusulihi na daga abinda ke nuna gaskiyar manzanninsa, wa min hadha ikhtiyaruhu min almalaika, na daga cikin irin zabin da Allah ta'ala yake yi, zabin da yayi wa wasu daga cikin mala'iku, almustafaini minhum, zababbu daga cikin su, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, kaman yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace, Allahumma rabb jibril wa mika'ila wa israfila, mala'ikun suna da yawa, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, amma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace, Allahumma ya Allah rabb jibril, ubangijin jibril, wa mika'il da mika'il, wa israfil da israfil, fatir as-samawati wal ard, ya mahalicci makagin sammai da ƙasa, alimul gaibi, masanin boye washahadati da kuma sarari, anta tahkumu baina ibadik, ya Allah kai ne kake yin hukunci tsakanin bayinka, fi ma kanu fihi yakhtalifuna, cikin abinda suka samu sabani a cikin sa, ihdini, ya Allah ka shiryar da ni, limakhtulifa fihi, game da abin da aka samu sabani a cikinsa, minal haqqi, na gaskiya, bi idhnika, da izininka, innaka tahdi man tasha'u, Allah kai kake shiryar da wanda kaga dama, ila siratin mustaqim, zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙe madaidaici. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin kitabu Salatul Musafirin wa Qasriha, hadisi mai lamba ta ainihin wato 770, hadisin Aisha radiyallahu anha. Mahallu shahid shine, Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfil, na sauran mala'ikun ba shine ubangijin sauran mala'ikun ba shine, amma me yasa aka zabi jibril da mika'il da israfil? Wannan zabi ne daga Allah, an gane ko? Man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra
sai Allah ya ce man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Ha, to yanzu jibrila da mikail ba sa cikin malaiku? Sai aka sake ware su, zabi ne daga Allah. Allah ta'ala ne ya zabi jibril ya fi sauran malaiku. An fahimta ko? Wa kadhalika ikhtiyaruhu subhanahu al-anbiya'a. Haka ma zabin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabawa min waladi Adam, daga diyan annabi Adam. Sai Allah ta'ala ya zabi annabawa daga cikin sauran mutane. Wa ikhtiyaruhu ar-rusula, a cikin annabawan kuma sai Allah ya zabi manzanni minhum, daga cikin su. Ga a cikin sauran mutane sai Allah ya ware wasu, ya ce wayannan annabawa ne, ya ba su wata matsayi, ya zabe su, ya ba su wani matsayi da wata martaba. A cikin su ma annabawan sai aka waro su a cikin su, sai aka ce an manzantar da su. Wa ikhtiyaruhu ulil azmi minhum, sannan kuma akwai wasu masu hayaraki a cikin su, sai aka zaba cikin su ar-rusul din manzannin, sai aka Allah ta'ala sai kuma zabar ulul azmi, ma'abota matsayi na musamman, yan ajin tubarkalla, minhum a cikin su, wa humul khamsatul madhkuruna fi suratai al-ahzabi wa shura, wanda sune guda biyar din nan da suka zo cikin surorin nan guda biyu, cikin suratul ahzab da kuma suratul shura. Wa idha akhadna minan nabiyyina mithaqan wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa ibrahim wa musa wa isa ko wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Kaga wannan ta cikin suratul ahzab kenan. Allah ta'ala ce ka tuna lokacin da Allah ta'ala ya riki alƙawari daga annabawa, kuma ya riki alƙawari wa minka da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaga dai kenan, wa min nuhin da kuma annabi nuh, wa ibrahim da annabi ibrahim, wa musa da annabi musa, wa isa ibn maryam da isa dan maryam. Kaga waɗannan su ne ulul azmi guda biyar. Suratul shura Allah ta'ala ce shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi kabura 'ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilay Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Kaga anan ma sai Allah ta'ala ya sake tsamo maka su biyar ne, su ake kira ulul azmi min ar-rusul, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi Nuh, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, su daga cikin manzannin, kuma sai suka zamanto zababbu ne ma daga cikin manzannin. Mafhum? Sannan a cikin su biyar din kuma waqtiyaruhu minhumul khalilain, sai kuma ya zabi wasu badadayai guda biyu a cikin su biyar din, Ibrahim wa Muhammadan sallallahu alayhima wa sallam wa alayhim ajma'in. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, inna Allaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila, wa law kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalila. Wannan kaga sai saba a cikin su guda biyar din, sai Allah ya waro annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai aka ba su wata hula ta musamman, sai aka sa musu Khalilar Rahman. Kaga wani zabin shi ba. Wa min hadha ikhtiyaruhu subhanahu walad Isma'il, daga dai irin zabin Allah subhanahu wataala sai ya zabi ƴaƴan Isma'il, min ajnasi bani Adam, daga jinsin bil Adam gaba daya, sai aka zabi kuma ƴaƴan Isma'il. Thumma ikhtara minhum min bani Kinana, sannan a cikin ƴaƴan Isma'il din su ma suna nan da yawa, daga cikin su kuma sai aka zabi bangaren Kinana. Allah ta'ala sai ya zabi bangaren Kinana, min Khuzaima, daga Khuzaima. Thumma ikhtara min waladi Kinana ta Quraishan, wato daga ƴaƴan Khuzaima gaba daya sai Allah ya zabi Kinana, daga Kinanar sai Allah ta'ala ya zabi Quraishan, Quraishu. To thumma ikhtara min quraishin, sannan sai Allah ya zaba daga Qurayshawan bani Hashim, sai Allah ya zabi banu Hashim. Thumma ikhtara min bani Hashimin sayyida walada Adama, walada Adama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sai Allah a cikin Banu Hashim sai Allah ya zabi shugaban duk wani dan Adam a doran ƙasa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga zababban kenan sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara, ba ofishin ka bane. Kaga Allah ta'ala sai ya zabo cikin zababbun ma aka kuma zabowa aka kuma zabowa aka kuma zabowa sai da aka fitar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga dukansu. Wa akhtara ummatahu ala sa'iril umam, sannan Allah ta'ala sai Allah yayi mana gidan dogo. Allah mun gode, wannan kadai ta isa ni'imar da ya wajaba mu gode wa Allah. Da Allah ya ga dama sai yayi mu cikin al'ummar Annabi Nuhu, ko Annabi Musa, ko Annabi Hud, ko Annabi Shu'aib, ko Annabi Salih. Da Allah ya ga dama sai ka zo a lokacin. To da Allah ya tashi mana zabi mu kuma sai ya zabe mu cikin wato sauran al'ummomi gaba daya, sai aka zabi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kama fil musnad, kaman yanda yazo cikin musnad na Imam Ahmad. An Muawiyah bin Haida marfu'a, hadithi ne daga Muawiyah bin Haida, hadithi ne marfu'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce antum tufuna 70 ummatan antum khayruha wa akramuha ala Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce antum tufuna 70 umma, ku ne za a cika al'ummomi 70 da ku. Akwai al'ummomi da suka gabata, al'ummomi daban-daban, to karashin ko cika makinta 70 din da ku za a cike, ku ne za a cike al'ummomi 70 da ku. Sannan kuma antum khayruha, a cikin duk al'ummomin ku ne mafiya alkhairi daga waɗannan al'ummomin. Wa akramuha, ku ne mafiya girman al'ummomi alallahi a wajen Allah. Ka duba wannan hadithin, antum tufuna ayyatimmu bikumul adad, da ku za a cika wannan adadin na al'ummomin da Allah ya yi alkawarin za su wanzu a doran ƙasa 70, to da ku za a cike lissafi. An ce yaktamilul adad bikum 70 umma, al'ummomi 70 din nan da ku za a cike ta 70 din. Wasu suka ce a'a, ana nufin minal umamil kibar, daga manya-manyan al'ummomi da za a yi a doran ƙasa, to za a yi manya-manyan al'ummomi guda 70, ku ne cikon na 70 din. Wasu kuma suka ce a'a, daga cikin waɗanda suka yi imani da manzanninsu, to da ku za a cike al'ummomi na 70 cikin waɗanda suka yi imani da manzanninsu. Wasu kuma suka ce a'a, antum tufuna 70 ummatan, ana nufin min babi at-takthir, wato ba yana nufin iya al'ummomin guda 70 bane, al'ummomi ne da yawa da suka yi rayuwa a doran ƙasa, amma da ku za a cike al'ummomin. Wannan duk malamai sun fassara wannan hadithin da wannan, ko kace antum tufuna 70 ummatan, da ku za a cike lissafin manya-manyan al'ummomi da za a yi a duniya guda 70, ko kace da ku za a cike ainihin wato al'ummomin da suka yi imani da manzanninsu, ku za a cike da ku, ko kace wannan hadithin yana magana akan cikin al'ummomi masu tarin yawa da za a yi a wannan duniyar, to da ku za a cike lissafin al'ummomi. An gane ko? Amma a dukka abin ban sha'awa shine antum khayruha wa akramuha ala Allah, ku ne mafiya alkhairi, ku ne mafiya girma a wajen Allah sama da sauran al'ummomi. Al'umman manzon Allah ta fi al'ummar kowane annabi cikin annabawan da suka gabata. An gane ko? Wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na 4 shafi na 447, da kuma mujalladi na 5 shafi na 5. Imam Tirmidhi a cikin at-tafsir, hadithi mai lamba ta 301, shi ma ya fitar da wannan hadithin. Wa hassanahu al-Albani, Ash-Sheikh Nasiruddin al-Albani ya hassana wannan hadithin cikin Sunan at-Tirmidhi. Wa fi Musnad al-Bazzar, hadithi ya zo cikin Musnad na Bazzar, min hadithi Abi Darda marfu'an, daga hadithin Abu Darda marfu'i, inna Allah subhanahu qala li Isa ibn Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Isa dan Maryam, inni ba'ithum ba'dika ummatan, zan aiko wata al'umma bayanka, in asabahum gasifassu, in asabahum ma yuhibbuna, idan abinda suke so ya same su, hamidu wa shakaru, hamidu sai su gode wa Allah akan dukkan ni'imomin da ya musu, ko su gode wa Allah godiya mai fadi, wa shakaru su kuma gode wa Allah akan wannan ni'imar da ya musu wannan guda ɗaya. Bayan ka gama rayuwa ka tafi, ya kai Isa, zan tashi wata al'umma bayan wucewarka, sifar su duk lokacin da suka samu abin da suke so, abin da zai faranta musu rai ya same su, suka samu wadata, suka samu yalwar arziki, suka samu ƴaƴa nagari, suka samu zaman lafiya, suka samu kaza, to sifar su shine hamidu wa shakaru. Wa in asabahum ma yakrahun, idan ku abinda ba su so ya same su, aka shiga talauci, aka shiga kuncin rayuwa, aka shiga tsadar al'amura, to kuma ihtasabu, sai su nemi lada wa sabaru, su yi hakuri. Wala hilma wala ilma, wala hilma hakurin ba nasu bane, wala ilma ilimin ba nasu bane. Qal, annabi Isa sai ya ce, ya rab, ya ubangiji, kaifa hadha, to ya irin wannan abu zai faru, kuma a ce wala hilma wala ilma, hakurin ba nasu bane kuma ilimin ba nasu bane. Qal, Allah ya ce, u'udihim min hilmi wa ilmi, zan ba su ne daga haƙurina da kuma ilimina. An gane ku? La ilma wala hilma, wasu malaman suka ce abinda ake nufi da la ilma wala hilma ay biktisabihim iyahuma, haƙurin da kaga za su yi ba su suka sama wa kansu su ba, iktisabin su bane, Allah ta'ala ne ya sa musu wannan haƙurin. Ilimin da kaga sun yi amfani da shi a wannan lokacin ba ilimi bane da suka samu da iktisabin kansu, Allah ne ya ba su. Wannan shine la hilma wala ilma. Wasu kuma suka ce la ilma wala hilma, ma'ana ya hasulu lahumul hilm, za su samu wannan haƙurin bil ilham al ilahi, ilhama ce daga Ubangiji, Ubangiji ne zai kimsa musu su ga wannan yanayi, ba shi da daɗi, yanayi ne wanda ana cikin tashin hankali, ana cikin damuwa, ana cikin kunci, ana cikin musibo, amma sai Allah ya kimsa musu haƙuri, ba rigingimu tsakaninsu, ba tashe-tashen hankula, ba zanga-zanga, babu ainihin wato tawaye, ba kaza ba kaza, Allah ta'ala ne zai kimsa musu al-hilm, haƙuri. An gane ko? Ma'ana ya hasulu lahumul hilm bil ilhamil ilahi wa auni, ilhama ce daga Ubangiji da taimakon Allah za su samu. To wannan al'umma wace al'umma ce mai wannan sifar? Al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadithi ne Hassan rawahu al-Bazzar, al-Bazzar ya rawaito shi a cikin musnad dinsa, hadithi mai lamba ta 2845. Ka duba Kashful Astar, Imam Ahmad a cikin mujalladi na uku shafi na 450, wa Azahul Haythami fi majma'iz Zawaid, Hafizul Haythami ya ainihin wato ruwaito wannan hadithin a cikin Majma'iz Zawaid mujalladi na 10 shafi na 60 da kuma 67 da 68. Li Ahmad ya jingina wannan ruwaya zuwa ga Ahmad wal Bazzar wa Qabarani fil Kabir wal Awsat, wa qala ce rijalu Ahmad rijalu sahih ghayra al Hasan ibn Siwar wa Abi Halbas Yazid bin Maisara wa huma thiqatan, yace wadannan ba sa cikin rijal din Imam Ahmad da al Hasan ibn Siwar da Abi Halbas Yazid bin Maisara. Wannan hadithin ba su kade ba, Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Tarikhul Kabir, haka Ibn Abi Dunya a cikin As-Sabr, haka Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin littafinsa al-Mustadrak, haka Abu Nu'aym a cikin Hilya, haka Imam al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman, duk sun fitar da wannan hadisin. An gane ko kuma gabaki ɗayan su sun fitar da shine ta hanyar Yazid bin Maisara an Ummi Darda an Abi Darda bihi. Sai dai hadisin da'afahu al-Albani fi silsila. Ash-Sheikh Nasiruddin al-Albani ya raunana wannan hadisin a cikin silsila al-Da'ifa. Ka duba rakam na 438. Yace me yasa ya zama ya da'afa wannan hadisin? Yace an samu jahalatul hal ta Abi Halbas. Shi wannan Abi Halbas din majhulul hal. Duk da cewa Ibn Hajar al-Asqalani shi ma ya hassana wannan hadisin. Da haka suka ce hadisin shi wannan Abu Yazid. Abu Yazid ibn Maisara yana da dan uwa Yunus bin Maisara bin Halbas. To shi wancan Yunus ibn Maisara shi thika ne, suka ce shi amintacce ne ana karbar ruwayarsa. To shi yasa wasu da suka tashi ruwaito hadisin sun ruwaito shi ne ta hanyar Yunus ibn Maisara ibn Halbas. Da haka in ya taho ta wannan hanyar Yunus ibn Maisara bin Halbas, suka ce hadithin ya inganta, ya zama hasan. In kuma ya zo ta ɓangaren ainihin wato shi Yazid bin Maisara bin Halbas, to shi kuma akwai jahalatul hal tattare da shi, shi ne wasu suka raunana hadithin. Da haka hadithin wasu malaman sun hassana shi, wasu kuma sun raunana hadithin. An fahimta ko? Wallahu ta'ala a'lam. Faslun, Ibn al-Qayyim ya ce ga wani fasali. والمقصود ان الله سبحانه ابن نفي da cewa Allah subhanahu ikhtara ya zaba min kulli jinsin daga kowane jinsi adiyabahu ya zabu mafi tsarkin sa duk abin da kaga Allah ya zaba to shine wanda yafi wanda yafi tsafta yafi tsarki shi Allah yake zaba faqtasahum linafsi da aka sai keɓance su ga kansa, ya keɓance su da kansa. Fa innahu subhanahu wa ta'ala tayyib, domin Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun tsarkakakke ne. La yuhibbu illa tayyiba, don haka baya son abu sai mai tsafta mai tsarki. Wala yaqbalu, a ƙarƙashin haka Allah ta'ala baya karɓa minal ƙauli, daga zantuttuka, wala amali da ayyuka, wasadaqati da sadaqa illa tayyiba, sai tsarkakakke. Allah baya karɓar zantuttuka sai masu tsarki, baya karɓar ayyuka sai masu tsarki, sadaqa ma baya karɓa sai tsarkakakkiyar sadaqa. Wa bihadha, da wannan ne yu'lamu unwanu sa'adatil abdi wa shaqawati. Ibn al-Qayyim yace da wannan ne ake gane alamar arzikin bawa da tsiyacewarsa. In ana so a gane bawa mai arziki ne a wajen Allah, to da wannan ake gane shi. Ma'aunin gane bawa matsiyaci ne, tababbe ne a wajen Allah, wannan shine ma'auni. Fa inna tayyiba, domin tsarkakakke tsaftatacce, la yunasibuhu, ba abin da ya dace a jingina masa, illa tayyibu, sai abu mai tsarki. Wala yarda illa bi, kuma ba zai yarda da wani abu ba illa bihi, sai abin da yake mai tsarki. Wala yaskunu, ba zai samu natsuwa ba illa ilaihi, sai zuwa ga abu mai tsarki. Wala yaduma innu qalbuhu, zuciyarsa ba za ta samu kwanciya ba illa bihi, sai ga abu mai tsarki. Da wannan za ka gane duk wanda ka gani cewa duk rayuwarsa sana'arsa yana takatsantsan, da ya samu shubha ma to ya bar wannan harkar. Tsarki yana duba wanne ne halat zanzurutu nan yake. Da zara an samu haram ya ba gurin, da an samu wata shubha ba shi a gurin, to wannan alama ce ta sa'adatul abd. Amma duk wanda ka ganshi harkar kazanta, harkar kwamatala, harkar rashin gaskiya, harkar almundahana, nemansa ba tsafta, sana'arsa ba tsafta, rayuwarsa babu tsarki, alama ce, adireshi ne na tsiyacewarsa. Shi yasa sai Ibn al-Qayyim yace wa bihadha, da wannan ne yu'lamu, ake gane unwanu, alama da adireshin sa'adatul abdi wa shaqawati, ba wannan mutumin kirki ne mai arziki ne ko kuma tababbe ne. Fa inna at-tayyiba, domin duk mutum mai tsarki la yunasibuhu ba abin da ya kamata a jingina masa illa tayyib sai abu mai tsarki shi yasa ya tashi aure ma sai ya duba mai tsarki ya san shi yana kamantawa yana kokarin to ba zai duba wanda ita kuma tana da datti tayi dauda yace ita zai aura ba komai kyanta kuwa in zai yi sana'a duk samun da ake yi a cikin wannan sana'ar matukar ba kilin halal bane ya ba wannan harka duk yanda za a zo a buga masa yanda harkar take ba zai yi ba saboda me saboda shi tayyib ne baya san a jingina wani abu zuwa gare shi sai tayyib wala yarda ba zaka taba samun sa ya yadda ba illa bihi sai abin da yake tayyib wala yaskunu in kaga ya samu nutsuwa to abin nan da ya samu nutsuwa da shi tayyib ne wala yatma'innu qalbuhu kaga zuciyarsa ta kasa nutsuwa to abin ba tayyib bane in kaga ya samu kwanciyar rai da tuma'ninatul qalb to abin nan tayyib ne falahu min al-kalami al-kalamu tayyib shi yasa in ya tashi magana maganganunsa masu kyau ne maganganunsa masu tsafta ne maganganunsa masu tsarki ne alladhi la yas'adu ila Allah illa huwa wanda dama babu magana da take hawa zuwa ga Allah sai mai tsarki ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u kalmomi masu kyau kalmomi masu tsarki masu tsafta su suke hawa zuwa ga Allah kazaman kalmomi ba sa dosar Allah da haka shi yasa a maganganun san ya tashi at-tayyib zaka ji suna fita daga bakin sa in ka zauna da shi sai ka karo da shi saboda zaka ji at-tayyib min al-kalam saboda shi tayyib ne Allah ka samu daga cikin at-tayyibun wa huwa ashaddu nufratan kuma zaka samu wannan mutun yafi kowa tsananin kyama da gudu anil fuhushi daga al-fasha fil maqal a maganganun sa baya al-fasha ba kuma ya zama inda ya san zai jita wal kadhib ya fi kowa kyamar ƙarya wal giba ya fi kowa kyamar gulma ya yadda ba zai taba yin kyawawan ayyuka yayi dakon su ya tafi da su lahira a kwashe a ba wanda ya gulma sakila bai kai shi nagarta ba ko kada yana kallo da aikin sa wani ya shiga aljanna wannan ba gauna sama da wannan kuma babu mai irin wannan kasassaba shi yasa zaka iya samun mutanen kirki ranar tashin alkiyama wallahi su yi wa dakon kyawawan ayyuka wa mutanen banza su shiga aljanna su kuma su fasa saboda giba da haka shi at-tayyib to zaka ga yafi kowa kyama da gudun giba wannamima da annamimanci wal buhut da kage wa qaulu zur da fadin ƙarya wa kullu kalamin khabithin da duk wata kazaman magana duk wanda yake at-tayyib kuma wannan ita ce alama kamar yadda muka Ibn al-Qayyim ya faɗa ita ce sa'adatu wato unwanu sa'ada alamar sa'adar bawa shine ka same shi haka wa kadhalika haka shi dai wannan bawan at-tayyib la ya'lafu min al-a'mal baya yadda da kowane irin aiki illa at-tayyibaha sai mafi tsafta shi ba ma mai tsafta zai ba a aiki duk aikin da zai yi to ba mai tsafta ba at-tayyib mafi tsafta shi zai yi wa hiya allati ajma'at to wani aiki ne mafi tsafta sai malam yace maka wa hiya shine allati ajma'at ala husniha al-fitratu salimatu ma'a shara'i'in nabawiyyati ana gane aiki mafi tsafta idan dabi'a lafiyayya tare da shari'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hadu a wannan aikin duk aikin da kaga duk mai lafiyayyar dabi'a zai soye wannan aikin shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita tana goyen bayan wannan aikin kai wannan aikin ma dalla da shi shine athyab kenan ana gane aiki athyab ne idan ya zamto dabi'a lafiyayya da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wafakawa wannan aikin to wannan aikin athyab ne to za ka ga shi wannan at-tayyib din in ya tashi yin aiki sai yayi wanda ya cika wannan ka'idar sannan wa zakkat hal uqulu sahiha sannan hankula lafiyayyu sun tsarkake wannan aikin misali an ya abuda Allah wahda ya bauta wa Allah shi kadai la sharika la bai hada shi da abokin tarayya wannan ibadar wannan aikin dukkan dabi'a lafiyayya ta yadda da shi haka ne shari'ar da manzon Allah ya zo da ita ta yadda da wannan bauta wa Allah ba shirka sannan hankali lafiyayye wanda bai samu matsala ba yana tsarkake aikin tauhidi tsantsa ba shirka sannan wayuthira mardatihi ala hawa shine wanda za ka ga yana fifita yardar Allah akan san zuciyarsa in dai wannan abun Allah zai yarda da shi in yayi to ko zuciyarsa ba ta so zai wannan abun shi zuciyarsa take so amma fa wannan abun zai fusata Allah to ya bashi kenan wayatahabbaba ilaihi bijuhdi kuma yana bayyanar da kaunarsa ilaihi zuwa ga wannan abun bijuhdihi da dukkan kokarinsa wayuhsina ila khalqi shine wanda zaka ga yana kokarin kyautatawa halittar Allah mastada a gurgurdan ikonsa at-tayyib kenan duk wanda ya zauna da shi sai ya ji dadin hulɗa da shi sai ya ji dadin mu'amala da shi a makwabtaka ne a gida a makwabtaka ne a wurin aiki a makwabtaka ne a kasuwa kai ko makwabtaka ne ta abun hawa sai ka gane ka zauna da mutumin arziki at-tayyib kenan fa yaf'alu bihim da haka ko da yaushe kokari yake yayi musu ma yuhibbu an yaf'aluhu bihi irin abinda shi ma yake so su yi masa baya so ai gulmarsa dan haka ya kama bakinsa baya gulma kowa baya so a zalunce shi ya kame baya zalunta kowa baya so a cuce shi baya cutar da kowa la darara wala dirara yana aiki da ita walahu min al akhlaqi atyabuha shine wanda zaka samu a cikin dabi'unsa lahu yana da dabi'u atyabuha mafi kyau mafi tsarkin su kal hilm kama haquri wal waqar da nutsuwa was sabr ko kuma kace kal hilm kaman jumuri juriya wal waqar da nutsuwa was sabr da haquri war rahma da jinkai wal wafa da cika alkawari was sidiki da gaskiya was salamatus sadr da lafiyar zuci baya rike da kowa baya jin haushin kowa baya hasada kowa wannan virus din da suke kama zuciya Allah ya taimake shi ya samu antivirus strong one ya yaki waɗannan cututtukan zuciya din kuma waɗannan a amalul qulub din zaka ga sune mafiya muhimmanci kuma su suke wahalar da dan adam a amalul zahira su muka fi ba kula yanzu da an tada sallah zaka ga masallacin nan ya cika a ka taba jin inda Allah ya ce innallahi yuhibbul musallina saboda aiki ne na zahiri wani ma zai shigo sata takalmi zai kuma zai zo ayi sallah da shi sai ya ga an tada sallah kun abu ne kamar alwalarsa ta warware ya je ya duba masu kyau ya fita ka taba jin da Allah ya ce inna la yuhibbul muzakkina inna la yuhibbus sa'imina fa ina alal mu'minina na'am sai dai ka ji inna la yuhibbul muhsinin a amalul qulub sune masu sune kuma suke mutun yake zama mutun da su ayyuka na zahiri ko darre wasu suna yi amma aikin zuci duk wanda yake wannan to tsakaninsa da Allah yake kuma su suka fi wahalar da dan adam shi yasa gashi za a zo masallaci ɗakin Allah in ba dan zuciya ta kamu da cuta ba ya za a ce last week sai an sa ta a cikin akwato qur'anai sai an sa su a cikin gida an sa musu kwado agogon masallaci sai an ma gida akwai wani masallaci da na taba zuwa fitilar kwai ce amma can din ko kai aka daura ba ka iya kwaciya ba saboda butocin alwala saboda galibi abinda muka fi a amalu zahira ayyuka na fili da ido zai iya gani a ce mutumin kirki ne kai a ce salihin bawa ne kai wannan su muka fi maya amma irin wanda sai Allah ne ya sani to su kuma suna mana wahala to kaga duk waɗannan abubuwan da malam ya lissafa kana iya zama tsarkakakken mutum in ka siffantu da su al-hil al-waqar as-sabr ar-rahma al-wafa as-sidiq salamatu sadr ba kowa a ranka kai haka Allah yayi ka ba ka rike da kowa wat-tawadhu gashi ka kai matakin da ya kamata ka kumbura ya kamata ka fadinka su tattashi amma akwai tawadhu akwai kankantar da kai za a yi girman kan dan abin da ke sa a yi girman kan akwai kudi akwai mulki akwai dama akwai mukami amma ga tawadu mutum ka ganshi yana da tawadu an gane ko wasiyanatul wajhi an badlihi wa tadallulihi li ghayrillah ga kuma kare mutuncinsa ga barin sadaukar da mutuncinsa da wulakantar da mutuncinsa ga wani Allah in kaga ya wulakanta sai in ya fada gaban Allah amma bai yadda wani ya wulakanta a ƙarƙashin wani ba bai yadda ba ya yadda ya risana hancin sa ya turmuzo goshin sa da hancin sa a ƙasa yayin Allah sujada ya yadda da haka ina fata an gane wa kadhalika haka ma la yahtaru min al mata'im shi wannan at-tayyib din baya zaba min al mata'im daga nau'o'in abinci illa atyabaha sai wanda yafi kowanne zama halal sai mafi tsarki daga abinci shi yake ci wa huwa al halal al hani ita ce wato shine abincin da ya zama halal al hani mai dadin ci duk da cewa wani haram ce zunzurutu kuma yana da dadin ci saboda dabi'ar sa ta lalace zuciyarsa ta gurbata da haka yana cin haram kaman yanda shi at-tayyib yake cin halal yanda halal yake yanda at-tayyib yake jin dadin cin abincin halal haka shi kuma ash-shaqi ke jin dadin cin abincin haram mafhum Allah ya kiyaye allazi yugaddil badana wanda abincin halal din nan shine wanda yake gina gangar jiki war ruha kuma shine wanda yake gina ruhi ahsana tagaziya kyakkyawan gini ma'a salamatul abdi tare da kubutar bawan min tabi'atihi daga cutarwasa ma'ana in ya tashi cin abinci sai ya zaɓi mafi tsarki mafi tsafta wanda ya zama halal tsantsa wanda ya san shi halal din nan shine zai gina masa jiki ya gina masa ruhi kuma ya gina masa ruhi wato ya gina shi mafi kyawun gini ya kuma kubuta daga cutar wadda za ta biyo bayan abin da ya ci din domin in abin da mutum ya ci ba halal bane to cutarwarsa za ta biyo baya shine tabi'a wa kadhalika la yahtaru min al-manakih illa atyabaha haka in ya tashi aure ba kowace ballagaza ba ba kowace yar tasha ba ba kowace yar ainihin wato kaza kaza ba kowace yake aure ba in ya tashi aure baya aure sai ya zabi min al-manakih daga wanda zai aura ko daga wanda za ta aura illa atyabaha sai ta duba sai ya duba mafi tsarki mafi tsafta wa min al-ashab in ya tashi yin abokai baya zabar kowa ya zama abokin sa illa at-tayyibin sai mutanen kirki tsarkaka fa hadha mimman qala Allah fihim wannan mutum yana cikin wanda Allah ta'ala ya faɗa akan su alladhina tatawaffahumul mala'ikatu at-tayyibina yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun allahumma ij'alna minhum alladhina sune wa inda alladhina tatawaffahumul mala'ika sune lokacin da mala'iku za su zo karbar ransu yaquluna tayyibina suna tsarkaka mala'iku za su ce da su salamun alaykum aminci na Allah ya tabbata gare ku udkhulu aljannata kuzo ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun sanadiyar abinda kuka kasance kuna aikatawa suratul nahl aya ta 32 wa min alladhina taqulu lahum khazanatul janna kuma yana cikin wayanda masu tsaran aljanna za su ce da su salamun alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku diptum kun kyautata ayyuka fadkhuluha a karkashin haka ku shiga aljanna khalidina kuna masu dawama suratul zumar aya ta 73 wa hadhihi alfa wannan fa'un din wa hadhihi alfa'u wannan fa'un din fadkhulu fa din taqtadi sababiyya ita ake kira da fa'u sababiyya salamun alaikum fa ay fa bi sababin ma amiltum udkhuluha khalidin dalilin aikin da kuka aikata ku shiga aljanna kuna masu dawama da haka wannan ita ake kira fa'u sababiyya taqtadi sababiyya ay bi sababi dibikum saboda daddadan aikin ku da kuka yi fadkhuluha ku zo ku shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya samu a ciki lokaci yayi to an ce lokaci ya cika sai mu tashi wa qala Allah ta'ala abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta